ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Litinin, ta da fatar kun muni lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin halin da ilimi ya tsinci kan shi a sanadiyar ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya, wanda hakan ya samar da koma baya a fannin. Wakiliyarmu a jihar Kaduna, Binta Ibrahim, ta yi muna nazari a game da hakan.
Wata wani hali yankin na Arewa ya samu koma baya a harkar ilimi ba zai haifar da ɗami ido ba ga yankin, wanda sauran yankunan ƙasar suka yi mafintin kawa ɓangaren ilimin boko. Yanzu a yanzu rahotanni na nuna ɗalibai sama da 700 ne maharan suka sace don neman kuɗin fansa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya. Yawaitar hare-hare da satar ɗalibai da ake ƙaddamarwa babbar barazana ne ga makomar ilimin yara a yankin arewan Najeriya, a cewar Malam Shamsuddin Sulatima, wani malami a makarantar sakandaren gwamnati a jihar Katsina.
Alal haƙiƙa, wato mun sake cikin ruɗani tashin hankali biya da labarin da muka samu cewa an shiga makarantar an kwashi ɗaliban science and technical kankara. Wannan ya sa iyaye da ɗalibai da malamai hankalinsu ya tashi, ba ma wanda ke karatu a makarantar ba kadai, domin hakan ya sanya ɗalibai har wani shekari ma ba su zo makaranta sosai ba, tunanin ko ka a zo makarantar su suma a sace su. Ko da wannan abin ya faru, har yanzu da ɗaliban da malaman babu wanda ya saki jikinki, babu wanda zai ce miki ya saki jikinki da bisa ga hankalin shi kwanta a cikin makaranta. Wannan matsalar hakika har yanzu tana cikin duwa, ba ga ɗalibai ba kawai, har ga malamai su kansu da su je su zanna su koya. Domin in zan baki misali, hakika banda wannan wanda ya faru, an shigo cikin garin kanki an yi tunatin din mutane biyu uku hudu haka a cikin dare daya, so haka aka ta buga bindiga ta dora ta da ɗalibai. Malami shi ka samu lokaci ka samu nutsuwar kwanciyar hankali, zaka zanna kai planning abin da ya kamata kai planning ka je kai deliverin ga ɗalibai. Su kansu ɗaliban in sun tashi a firgici, sun tashi da sai a firgici labarin an yi kidafin wancan abokin su wani, an kidafin a gidan su wani, an kidafin wani a wancan a gidan su wancan, ya za a ɗalibi ba samu wannan nutsuwar da kwanciyar hankali. Ai sai dai in ce miki mun kawo wani mataki na la haula wala quwwata illa billah, muna roƙon Allah marƙwami darajar kawo mana mahaifa cikin wannan al'amari.
Duk da haka, kwamishinonin ilimi na jihar Kaduna da na Katsina sun je suna da ƙwarin gwiwa matakan tsaron da suke ɗauka don kare lafiyar ɗaliban zai haifar da ɗa mai ido a jihohin nasu. Dr. Shehu Usman Makarfi na jihar Kaduna ya ce suna yin sauri su shafa wa gemunsu ruwa idan na maƙotansu ya kama da wuta.
Harkar tsaro a jihar Kaduna, musamman bayan da ta shafi harkar ilimi, gagarumin abu ne. Abinda Hausa suke ce ma zance din ilimi, wai ko da ta ga wandan sata, ya shafi harkar ilimi ta fannoni daban-daban, domin har ya kai mu ga ɗauki ɗalibanmu daga waɗansu ɓangare na jiha zuwa wani ɓangare, mun ɗauki ɗalibanmu daga waɗansu makarantu zuwa wani makaranta. Wannan ya nuna mana irin matsalar da muke fama da ita a waɗannan gurare. Mun hasashen cewa wani abu na iya faruwa, to kafin ya faru muka ɗauki matakai, muka ɗauki ɗalibanmu muka canza musu guri. Duk sanda muka je gemun ɗan uwanmu ya kama wuta a wani wuri, sai mu kokari mu shafa ma namu ruwa, saboda mun riƙa jin abin da ke faruwa a Zamfara, mun ji abin da ya faru a Niger, kuma a mumanin jihar Kaduna ya shafi mu, domin kwashe wa ɗalibanmu a makarantar koyon aikin gandun daji da ke Afaka, an kwashe mana ɗalibai a Greenfield University, an kwashe mana ɗalibai a Bethel Baptist Secondary School a nan hanyar Kaciya. To duk sanda irin wannan abin ya faru, muka yi kokari mu duba abin da ke iya kaiwa ya kawo, sai mu ɗauki matakai. Saboda ka a taƙaice, ya shafi gudanar da ilimi a ƙarke ma dai, tuni kusan biyu da suka wuce muka rufe makarantunmu, sai kwanan nan muka buɗe su aka ci gaba da karatu. Kuma wannan gaskiya ba abin nan ba ya samu koma baya wajen natsuwar ɗalibai, wajen mai da hankali wajen karatu. Idan ka ga yaro bai je makaranta ba na kwana ɗaya, ai zai shafe shi, bari a ce kwana biyu, bari a ce sati ɗaya, bari a ce sati biyu. Mu abin da muka yi cike wannan gibin shi ne mun ci gaba da tuntuɓar ɗalibai ta hanyoyin kafofin watsa labarai, a isar da saƙonni zuwa gare su, da kuma yi musu ishara da shiga cikin manhajarmu da ke yanar gizo, wadda take kunshe da darussa da dama da aka nada aka ajiye a cikin YouTube aka ajiye kuma a website din mu na ma'aikatar ilimi wannan shine kada yake rage wannan taifin shi sa muka ga da suka dawo makaranta muka ba da umurnin cewa lokacin karatu zai canza lokacin hutun zai canza da sauran makamantan irin wannan saboda a samu wato kokarin a rage irin asarar da aka yi lokacin da suka rasa san da suke makaranta wannan za a yi primary kuma za a yi secondary da makamantan waɗannan makarantun mun dauki matakai wanda ba dukan su ne za a iya bayyana a kafofin watsa labarai ba amma babban abin da ke alfahari shi a ciki duka shine irin haɗin kan da muke samu daga iyayen yara da kuma kafofin watsa labarai wajen yi wa mutane bayani na irin abin da ya kamata su yi idan sun samu matsalar tsaro har ma mun buga wata ƴar takarda wanda bature ke cewa leaflet don ya farkar da ɗalibai da malaman su irin abin da ya kamata su yi idan suka samu kansu a yanayi wanda yake ba a buƙatar sa ɗaliban mu sun koma makaranta mun canza tsarin karatun su mun rage yawan hutun su mun ƙara lokacin da suke karatu a kullun mun ƙara yawan malamai domin darasin da ake yi ba a cikin yansu da yawa ba saboda rashin malamai yanzu mun ƙara ɗaukan malamai da kowane malami ko kowane darasi ya samu malamin da zai yi aiki tare da shi ko kuma zai iya gabatar da wannan darasin a makarantu
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullun Julie Lazarus Gratiam Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia bisalam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da kwazo ko